ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka tambayiwa, ku zama tambaya nike da, ku zama tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya.
Yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion, dinki kenan, fashion, aha. Isa yin dai aka yi aka bude irin babban wuri haka, an zuba machines, kwai kwararru, aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai, ya so ka samu kai ma, you should keep yourself busy, because in kai ka koyi wannan abu, in kai ka pass out, kai kuma ka je ka bude shago, ka employ wani.
Ayyuka dai kamar makeup
haka, ga dinki.
Ga sunan dai.
Maybe government ma ya ce ya sase, maybe in machines ne, in brushes and makeup ne, in masai finki so ne, you would have to maybe pay something small, ka zo ka koyo. In kai ma ka pass, ka je ka bude shago, kai ma ka kawo wani. So wannan kadan-kadan na ya help. Ya help a lot, ya bari irin yawon banza, ana bin maza ana kwana da su, don ka samu wani abu kadan ko kana.
To kuma matan da ke kasuwa kuma fa su tudu jallin ta da yake $10, $20, $50. Ya da ai gwamnati ce mu fa musu.
Ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema, ya iya ya ba su in the form of loan da ba interest, an interest free loan, bai ba interest free loan, which means ba interest. Kudin nan dai da za'a baka kai aiki da shi, wani kuma an ya ba shi su in a form of kayan da suke sayarwa, misali suna sayar da kayan shinkafa, mai, kayan konko, an ya ba su wannan kaya, shi a ba su yanda da shi suna biyan shi in daily ne, in weekly ne, saboda a karfafa jallin ya zauna. Aha, kuma ya kamata a waye ma mata kansu, because kana zama abinda kake tunani, in ne shi ko in babar ya ga mahimmancin abinda yake yi ba, aka bar mata su san kaman they are capable of everything, sun iya su yi komai da suke son su yi, in suka tashi suka saya sun iya su yi, shi ne a inganta musu iliminsu. Aha, school ya zama balle Ghana, it's about reading, nesa ba introduce aikin hannu kuma cikin school, saboda ko dinki yau na iya yin dinki button because of one course da na yi a JHA, yeah, isa in ka develop, inda na develop interest da yau dinki nake yi, isa
a kai technical school su
da I don't do school su na
introduce one don kaman JHA ma suna wani abu kaman
vocational studies
haka, home economics
da
BDC nan kaman for mazane kai carpenter da shi
da haka ma wayan suna yi. But I think in my GSS, mo take in general arts or science, akwai wani vocation ciki, a ce akwai wani abu dai da dole ne
so that you continue from GHS just
to SS. Kaya yi kaman kai da kai home accounts kawai
yanzu kai wannan particular aspect, no, it should cut across
it's a cooking science, ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure, manicure, ko a ce ki koyi wani abu beauty, wani anything about it,
aikin office ko ina
ya chok
without protocol baka san aiki, is at least in Ghana school kaya an gwada maka yanda ake mix spice, sick kaya irin wannan pastries din nan,
kun ga kaya in ka je yawo da shi in ka baka samu aiki ba,
ka baka
table kai
ko sai da sayarwa, ma
abinci ne an sai a daily bread.
I'm not sure. She ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce pressure
to su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu mafa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
taxes
na kashe mu. We are dying
duba just yaushe ranar Monday na je shi kai airport duty as at 2020, major clear kaya airport customs 150 cedis, 450, 500 cedis. Baka biya ba baka kai kaya yanka ba. The taxes are too much. They need to do something. Yeah, it's too much.
We can die. Yes.
Yeah, it's too much.
First, we can die. Kai.
$10 which is very bad.
It's a card said the kai and kisani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba. It's a kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai. In ba ka zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Dai kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira ka shirye kaya. An ce muka dola ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Ko kam ya ce muka dola ya hau. Kuma garin ga ba dola muke ci ba. Shi me shi kuma sun da dai kaya ka aiko kayan nan from can. Ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma cedis muke aikawa. Don cedis muke cin garin ga ba dollars. Sai ka kamata su duba shi wani abu. Airport suna kashe mu. It's too much.
It's like kind of.
Ko sai ka ku ba wa gwamnati da matan ma duka
cikin gwamnati tax in ya rage tax ne like aiki mu ya yi eh mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it's a tempting afa bin da kike son ka yi ne kike sai amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun ka yi ta aiki da ba
wani nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire da zan abu ba ko abin ya ci 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko ya doki ya ce meanwhile baka kai wurin ba ya samu na san ta suna yin certain things above our standards she da mu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaya ka je kai kan ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki ci su ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle aikin office ka ga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kaman wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanyar Accra makwalla kin samu the same thing even if it is a replica ina nan great ki duba wanda kudin ki zai kai ki sai ki saya amma kaka yi beyond your standard kadan
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komai dan sune ashe